Najeriya duk da kasancewar ta daya daga cikin kasashe mafi girma da kuma karfin tattalin arziki a nahiyar Afirka, akwai wasu kalubalai da ke mata tarnaki wajen samar da dukkanin cigaban da ake bukata ga jama'ar ta, abin da yasa kasashen da suka cigaba ke ba da tallafi ga kasar ta fuskoki mabambanta. Bayanai sun nuna cewa kasar Amurka ta hannun hukumar raya kasashe ta soma baiwa Najeriya tallafi a hujjar ilimi tun a shekara ta 1960 lokacin da kasar ta samu yancin kai. Wannan ya ci gaba inda ya faɗaɗa zuwa sassa daban-daban da suka hada da bunƙasa ayyukan noma, kiwon lafiya, tattalin arziki, ƙarfafa demokuraɗiyya, kawar da fatara, kyautata shugabanci da sauran sassan ci gaba a jihohi daban-daban. Jakadan ƙasar Amurka a Najeriya, Mr. Richard Mills Jr., a wata ziyara da ya kai a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, ya ce zaman da ya yi na 'yan watanni a Najeriya ya samu dama ta haɗuwa da al'ummomi su tattauna akan abubuwa daban-daban a dukkan sassan kasar.
And that's why it was important for me to come to the north and to come to Sokoto state. Sokoto state.
Yace haka ne zo a yankin arewa kuma a Sokoto. Akan muhimmancin da yake gare ta a fadin Najeriya, ya tattauna da jama'a na rukunoni daban-daban da suka hada da 'yan kasuwa, shugabannin addini, dalibai da ma kafafen yaɗa labarai domin ya ji daga bakin su.
What the US government has been doing, the US embassy and mission to Nigeria have been doing here.
Abinda kasar Amurka ke aiwatarwa a Najeriya da ma jihar Sokoto, ya ji shawarwarin su ta yadda suke ganin za a ƙara inganta ayyukan a yankunan su. Gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto ya tabbatar da cewa lallai jama'a sun amfana gaya daga ayyukan da kasar Amurka ta gudanar kuma tana kan gudanarwa a jihar Sokoto.
Such as USAID programs which has been providing support to areas such as improving the life, health
ya ce ayyukan sun hada da taimakawa da kyautata rayukan jama'a, haujin kiwon lafiya, tallafawa jama'a wajen sauƙaƙa halin kwanciyar rayuwa, rage fatara da horar da jama'a akan kyakkyawan tsarin demokuraɗiyya da dai sauransu. Ya ce suna godiya kuma suna neman ƙari. Na tuntuɓi shugaban haɗakar ƙungiyoyin fafutuka waɗanda ke biye da kuma aiwatar da wasu daga ayyukan haɗaka da ƙasar Amurka ke gudanarwa, Bello Shehu Garabawa. Ya ce ba don tallafin da ake samu daga kasar Amurka ba, a sassa daban-daban da moriyar da aka samu a sassan ba a same ta ba.
So tasirin wa'annan ayyukan nasu maganar gaskiya shine da ba mu samu watakila abubuwan da muke samu wurin kakkalla, musamman a irin gehen lahiya da gehen ilimi, suna taimakawa sosai-sosai da abin da ya shafi sikila. In ka ciro wannan shiraron da suke tallafa ma, to da wahala a ce gwamnatocinmu yadda suke sun samu cin nasarori kamar yadda suke cin nasarori akan, ko kuma sun yi abin da Bature ya ce na funding din harkar lahiya sosai. So za ka ga cewa ko ma a budget din jiha za ka ga cewa akwai contribution da dama na gwamnatin Amerika ko kuma wasu ƙungiyoyi masu tallafawa na waje.
Jakadan da duk da haka ya yaba kokarin da hukumomi ke yi a Najeriya wajen ganin sun magance wasu matsaloli da suka dabaibaye jama'ar su.
I heard and am impressed with the 9-point agenda.
A hauja rashin tsaro, ilimi, bunƙasa kiwon lafiya da dai makamantansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.